يا الله يا الله نرقى الله نكينا نرقى بروتك تهت هويبا قول مهاتم بياني كدا قول مهاتم بياني كدا منيني دنيا منيني دادين دنيا.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a yau Alhamis ta uku a shekara ta 2024 da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar sauran kasashen nahiyar Afirka, mata a ƙasar Ghana suna nuna hazaƙa sosai a fannin sana'a da neman abin kai, sai dai sun bayyana cewa sun ɗanɗana kuɗinsu a shekara da ta gabata. Wakiliyarmu Hawwa Abdul Karim ta nemi sanin matakan da suke gani gwamnatin ƙasar za ta iya ɗauka a wannan shekara domin inganta rayuwar iyali da ci gaban al'umma. Sai matan da suka haɗa da 'yan kasuwa Hannatu Mahmud da Sumayya Zakariya da kuma wata jami'a da ke aiki a ofishin bada lasisin mota suka bayyana cewa
yanzu mata suna son makeup, dinki, fashion. Dunki kenan, fashion. Aha, isa inda aka yaka bude irin babban wuri haka an zuba machines kwai kwararru aka a samu a employ mata without maybe ba wani huge amount of kudi ba kadan dai so ka samu kai ma you should keep yourself busy because in kai ka koyi wannan abu in kai ka pass out kai kuma ka je ka bude shago ka employ wani
ayyuka dai kamar makeup
haka gadinki
ga sunan dai
maybe government kuma ya ce ya sase maybe in machines ne in brushes and makeup ne amma sai think you so ne you'd have to maybe pay something small ka zo ka koyo in kai maka pass ka je ka bude shago kai maka kawo wani so wannan kadan kadan na ya help a lot ya bari irin yawon banza ana bin maza ana kwana da su don ka samu wani abu kadan ka zo kana
su ma san da ke kasuwa kuma fa su tududu jellin ta bai wuce $10 $20 $50 ya da ai gwamnati ce ta maka musu
ya kamata government ya duba matan da suke da kokarin nema ya iya ya ba su in the form of loan da ba interest an interest free loan be ba interest free loan which means ba interest kan
ba wani riba
kudin nan dai da za'a baka kai aiki da shi wani kuma an ya ba su in a form of kayan da suke sayarwa misali suna sayar da kayan shinkafa mai kayan konko an ya ba su wannan kaya shi a ba su yanda da su suna biyan shi in daily ne in weekly ne saboda a karfafa jallin ya zauna aha kuma ya kamata a waye ma mata kansu because kana zama abin da kake tunani in me shi ko in babar ya ga mahimmancin abin da yake yi ba aka bar mata su san kaman they are capable of everything sun iya su yi komai da suke son su yi in suka tashi suka tsaya sun iya su yi shine a inganta musu ilimin su aha school ya zama balle Ghana it's about reading me yasa ba introduce aikin hannu kuma cikin school saboda ko dinki yo na iya yin dinki button because of one course in the Navy a JHS yeah isa in ka develop in da na develop interest da yo dinki nake yi isa
a sai technical school su
na adult
school su na introduce one year
don kamar JHS ma suna wani abu kamar
vocational
studies haka da
home economics
da BDT nan kamar for maza ne kai carpenter da shi
ma ta ma wayan suna yi but I think in maka JSS mu ce kin general arts ko science akwai wani vocation ciki a ce akwai wani abu dai da dole ne
so that you continue from JHS
just to SS kaya yi kaman shede da kai home econs kawai
yanzu kai wannan particular access no it should cut across
isa ko kin science ma maybe dole ne ki koyi wani abu kaman pedicure manicure ko a ce ki koyi wani abu beauty wani anything about beauty
aikin officers koyi na ya choke
without
protocol baka samu aiki isa alai zin gana school kaya an gwada maka yanda ake meat pie cake kaya irin wannan pastries din nan ka kare in ka je yawo da CV in ka baka samu aiki ba
ka kafa
table kai
meat pie ko sai da sayarwa ma
abinci ne an sai
deliberate mutane na wucewa
kuma abinda zaka rufa mu
kan kasi da shi ya kafin maybe ka zo ka samu aikin gwamnati
ya abar fitar da wannan abu cikin hankalin mutane kamar dole she ka je aiki office dole abar mutane su san kamar abinda ka koyi duka office ɗinka ne abinda kake yi duka shi ya kamata kai and wannan ma yana da ya taimaki gwamnati because ya reduce
pressure
for
school kuma matan da ke cikin sana'an da kansu kuma fa wani hanya kuke ganin gwamnati zai taimaka ya improve sana'an ku
don yawa taxes
na kashe mu we are dying
duba just yaushe ranar Monday na je shi kai airport duty as at 2020 na je clear kaya airport customs 150 cedis 450 500 cedis baka biya ba baka karbi kayan ka ba the taxes are too much they need to do something yayi too much
we can ga yes
yayi too much
port we can ga kai
riba
wani riba na is not up to 80 cedis girl we can ga
you see don't maybe cause amuri ganga mu doke shi
150
200
riba kai kenan fa
amma kudin duty na daga biya yafi kudin rigan ma
It's
a bar business of mine are very difficult. But
so misali we wish come on can dollars. Kin say rigan na misali $50 ko.
What make him $50? Come on now. $10 ka say. Amanda ka biya shipping the clearance. Yeah, kai $30. Which is very bad. Very bad.
It's a car said the kai and kisani. Ba ma duka ne kina kawo wa dai kare ba. It's a kudin ki ya choke. Sannan in ba ki take ba kin yi ba ya kawo ni lokaci kin yi clearance ki rage kayan saboda a sai. It's a ka zo kaga kaman aiki kake yi amma aikin bai ci gaba. Like kudin da kake sawa ba shi yake fitowa ba. Balle ma mu zo mu yi batun riba. Taxes in Ghana is choking. Ghana taxes is killing us.
Ba mu cin dollars Ghana.
Amma
ka jira ka cire kaya. An ce muka dollar ya hau. Aba ina gaskiya nan ga. Custom ya ce muka dollar ya hau. Kuma garin ga ba dollar muke ci ba. She me she ce kamar tun da dai ka aika kayan nan from can either dollars kake she mu ce mobile money muke yi ko bank transfer. Bank transfer nan kuma cedis muke aikawa. Don cedis muke cin garin ga ba dollars. Sai ya kamata su duba su yi wani abu. Airport suna kashe mu. It's too much.
It's like kind of.
Ko sai ta ku ba wa gwamnati da matan ma duka da ke
sana. Gwamnati tax in ya rage tax din like aikin mu ya yi e mata kuma su rage cin kudin aiki kana aiki baka cin kudin sometimes it is tempting akwai abin da kake son kai abin da kake ci amma ya kamata aiki ya zauna in gindin aiki ya zauna to ana iya a ci komai daga ciki in ba haka ba kullun ka yi ta aiki da ba
wani na nan maybe yana sadda rigan gariban shi mulke shi 50 cedis cire rigan abu ba ko abin ya fi 50 cedis amma ya kamata ya cire kudin actual rigan ya kare kan riba profit nan ko ya doki ya sai meanwhile baka kai wurin ba yasa muna sometimes muna yin certain things above our standards she da me mu
to wani shawara za ku ba wa mata
matan mu dinga kama kanmu is very necessary kaka ce don kana neman aiki isa ka je a misuse ka a baka kudi ko ka samu wani position wurin aiki no kaya ka je kai da kanka ka je ka neme wurin dinki ka koyi dinki kisu ba wani kudi suke karba ba amma inda kace lalle aikin office kaga office in kuma kana import kaya ne maybe baka kana ganin kaman wani na aiko kaya from Turai kai kuma kana son kai the same thing but you've not met your target yet neme hanya Accra makwalla kin samu the same thing even if it is a replica yana nan great ki duba wanda kudin ki dai kai ki sai ki sayar amma kaka yi beyond your standard kadan
to Allah sa ku cimma burin ku na ganin kun samu ingancin rayuwa da ci gaban iyali nan kuma za mu sallama da kawayen namu na kasar Ghana Hannatu Mahmud da Sumayya Zakari jami'a da ke aiki a ofishin bada lasisin mota da suka bakunci shirin sai kuma mako mai zuwa idan Madaukakin sarki ya nuna mana mu ji yadda aka shekara a kasar Kamaru. Muna godiya ta musamman ga wakilinmu Hawawu Abdulkarim da ta jagoranci tattaunawar sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu